إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله سبحانه وتعالى كوديا دي كدر تامن حقوا أولا يمتنا أسبر أيهنا شاه أمة جمال الأولى شكرة دجونا دقليه دا أربعين دشدة وانديداتي وشا شدة وتشانايا ميلاديانا دبو بيود أشرنا. Da izinin Allah subhanahu wata'ala, wannan zai zamanto mana zama na fari a cikin karatun littafin sahihu sirati an-nabawiyya ma sahha min sirati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa dhikru ayyamihi wa qazawatihi wa sarayahu wal wufudi ilayhi lil hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala. Wannan littafi ne na sira wanda zai ambata mana tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, sannan da ambata mana irin yaƙe-yaƙe da manzon sallallahu alaihi wa sallam yayi, sannan kuma da irin tawaga kala-kala daga wurare daban-daban da suka riƙa zauwa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Asalin littafin sunan shi As-Siratul Nabawiyya na Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, wannan shine asalin shi. Yanzu shi kuma wanda zamu karanta Sahih As-Siratul Nabawiyya, ingantacciyar sira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ita kuma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wallafa ta, ko kuma ce ya mata wannan aikin. Littafin sira wani abu ne wanda ya kamata dukkan mutum musulmi ya zamanto iya da ilmam, iya da masaniya akan haka, saboda ya san daga ina aka faru, sannan kuma abin da yake na bautan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan aiki. Saboda rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallam wani haske ne wanda yake wajibi akan dukkan mutum musulmi ya kyasta daga wannan hasken, saboda shi ma rayuwar shi ta yi kyau. To wannan kuma ba zai tabbata ba sai lokacin da mutum ya karanta yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu, ya yi mu'amala ga abubuwa daban-daban, yanda ya rayu tare da sahabban shi, yanda ya rayu tare da matan shi, yanda ya rayu tare da waɗanda suke ba addinin shi guda ba. Dukkan waɗannan ababe za ka ji su ɗaya bayan ɗaya yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi, saboda kar wani a yau ya zo ya buga kanka akan wani abu da ba haka ne bane ba. Wannan siratul nabawiyya na Al-Hafiz Ibn Kathir, Allah ya rahama a gare shi, zamu dauki tarjuma da malamai guda biyu. Idan ka ce tarjuma kenan, shine takaitaccen tarihi na asalin mai littafi wanda shine Ibn Kathir, sannan da wanda ya zo ya ma littafin aiki wanda shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Shi mala Albani ya tantance abun ne, ya rake shi, duk wani abun da bai inganta ba sai hudda shi daga ciki. Sai dai a cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wataala, shi mala Albani ya fara wannan aikin bai kai inda ya kammala ba, Ubangiji subhanahu wataala ya rushe shi. Shi yasa wasu malamai suke cewa wannan Sahih Siratul Nabawiyya, inda wannan bawan Allah ya kare wannan aikin, kusan da an samu wani madogara mai girma akan duk wani abun da yake da alaka da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai dai ya fara bai kai zuwa ga inda ya kai karshe ba, Ubangiji subhanahu wataala kuma ya amshi rayuwar shi. Kenan wannan abun da malam ya tattara ne, takaitaccen abun da ya tattara kenan, ba gaba ɗaya bane. Mawallafin littafi na farko shine Al-Hafiz Ibn Kathir. Idan ka ce Al-Hafiz Ibn Kathir, wani malami ne wanda yake ƙwararre a ɓangaren da ya shafi tarihi, mu'arrikh ne, malamin tarihi ne, sannan al-mufassir, malamin tafsiri ne saboda kaji an ce a cikin littafin Ibn Kathir at-tafsir tafsir al-Qur'an al-Azim na al-Hafiz Ibn Kathir wannan littafi kuma ya samu sadan ijabi wal qabul ya samu karbuwa a cikin duniyar musulunci a dalilin ne saboda irin salan da malam ya bi bai tsawaita wajen tafsirin ba sannan kuma yayi kokarin bin abubuwa waɗanda suke su ne ka'ida na tafsiri kan ka'idar tafsiri na farko tafsirul ayati bil aya ka dauko wata aya sai ka fasarta ta da wata ayar yar uwarta ko Allah ce al-qari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a sai ce yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus kaga yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus shi fasarta maka al-qari'a na fari to wannan shine tafsirin da kowane tafsiri tsada tafsirul qur'ani min al-qur'an qur'ani ya fasarta kanshi sannan sanu na biyu idan ba a samu haka ba sai tafsirul qur'ani bi sunnati nabawiyyati sahiha ya zamanto an karanto ayar qur'ani sai a nemo hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi tafsirin wannan aya wannan shine mataki na biyu mataki na uku tafsirul ayati bi aqwali sahabati radiyallahu anhu ka fasarta qur'ani ta hanyar amfani da maganganun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to zaka samu al-hafiz ibn kathir cikin littafin tafsirin tafsirul qur'an al-azim kusan wannan salan ya koka daga salan ya zamanto salo ne wanda dukkan mutumin da zai karanta zai samu gamsuwa zaka dauke su littafin tafsiri su tsawaita wanda har ka rasa me kake karantawa bal yanzu misali in ka dauki irin tafsirin Fakhruddin Ar-Razi مفاتيح الخير هو التفسير الكبير للتاه التفسير ني وند ياكاي مجلد 16 اما مالمي مي سكي تشيوا سكي تشي فيه كل شيء الا التفسير سكي تشي اكو كومي ا cikin littahi bayani labari wane ne suka ce tafsirin ne babu a cikin littahi shi kuma yamilu yana karkata zuwa ga ashabur ra'ayi falsafa tunani kokonduwa hankali lisani yazo ai kaza da kaza alhali ita kuma ayar qur'ani abinda take bukata aka jayo ta a jayo wata yar uwarta ayi bayani akan ta idan ba a samu yar uwarta sai a jayo hadisi ingantacce ayi bayanin ta idan ba a samu wannan sai a jayo magana Abdullahi da Abbas sai ayi bayani akai to wannan shine abinda ake bukata a cikin tafsiri to daga zaka samu tafsirin al-hafiz ibn kathir mafi yawancin waɗanda suke tafsiri la siyama irin waɗannan wurare tafsiri irin wanda dai zaka same shi da cewa iya da madogara wanda yake tahiya zaka sami suna amfani da wannan littafi na wannan malami al-hafiz ibn kathir ana kira shi da suna imaduddin abul fida isma'il ibn umar ibn kathir al-basri ad-dimashqi ana sunan shi isma'il dan umar umar dan kathir dan kasab basara dan dimashq wannan bawan allah an aihe shi a dimashq a shekara ta wani kauye a dimashq a shekara ta 701 ga hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aihe shi a shekara ta 701 go wantaqala ila dimashq daga kauyen su sai suka ciratu suka komo garin dimashq ma a akhihi tare da wani dan uwan shi ana kira shi da suna kamaluddin kenan wani shi kamaluddin a wata shekara a shekara ta 707 kenan ibnu kasir a lokacin yana shekara nawa shidda yana shekara shidda ba'da mauti abihi mahaifin su ya rasu sai wani shi ya koko shi sai ya gime shi garin dimashq Al-Hafiz Ibn Kathir hanyoyin da ya bi ta bangaren da ya shafi neman ilimi kaga ana hin shekara ta 701 amma Allah ya arzuta shi da hardan Al-Qur'ani mai girma a shekara ta 711 kenan iya da shekara 10 a rayuwar shi ya kammala Al-Qur'ani mai girma wanda wannan kuma wani abu ne wanda yake mujarrabun an jarraba har a garin da an samu da yawa wanda sun harrace Qur'ani a irin wannan shekaru ya danganta da irin kulawa da aka bada da irin himma da aka bada da irin tsarin da aka yi da kuma irin baiwar da Allah ya yi wa shi yaron da yake karatu amma tabbas yana harratuwa ya harrace shi da shekara nawa shekara 10 a duniya sannan wa qara al-qira'at bayan ya kammala haddar qur'ani kuma sai ya shiga karanta qira'o'i daban-daban ya karanta Hafs ya karanta Warsh ya karanta Qarun ya karanta Abu Hamza ya karanta Imam Sussi ya karanta kaza wannan riwayoyi daban-daban da suka rusu ma duka ya shige su yayi tafannun a cikin su ya karance su wa bar'a fi tafsir sannan ya kware a bangaren da ya shafi tafsir al-Qur'ani bai girma sannan ya harrace wani littafi mukhtasar na Ibn al-Hajib wallittahi ne wanda ibnu hajim ya rubuta alhafiz ibnu kasir ya hardace wannan littahi sannan bayan shi a cikin rayuwa da yi shi alhafiz ibnu kasir summa sahara alhafiz abul hujjaj almizzi sannan yayi sarakuntaka yani ya auri diyar wani malami da ake kira shi da suna abul hajjaj almizzi fatazawwaja ibnatahu ya auri diyar wannan mutumin wala zamahu wa akhadha anhu ya auri diyar mutumin sannan kuma ya lazimci shi abul hajjaj bin almizzi shi ibnu kasir kenan ya lazimce shi ya dauki ilimi mai yawa daga wajen shi sannan wa aqbal ala ilmi alhadith bayan ya dauki abin da ya duka wannan malamin sannan kuma ya fuskanci ilimi wanda yake na hadisi wa sahuba sannan yayi abakantaka da abin da ya shafi kuma ya zauna tare da ash-shaykh taqiyuddin ibnu taymiyah rahimahullahu ta'ala ya zamanto dalibi ga alhaqa ibnu taymiyah taqiyuddin kenan wanda suna hanyoyin da shi alhafiz ibnu kathir ya dauki ilimi wanda wannan dauka ilimin kuma zaka ga bangare ne daban-daban bangaren kaza bangaren kaza bangaren kaza wanda haka zaka samu malamai magabata suke ba sa tsayawa akan wani domain daya a ce wannan fiqhu kawai ya iya takhasusin ka kenan a ce wannan ai malamin hadisi ne har abin da iya kenan wannan malamin tarihi ne abin da iya kenan a su zaka samu mutum a matsayin mawsu'a kamar ya hada komi da komi fiqhu suna nan hadisin suna nan tarihin suna nan qur'anin suna nan haka zaka samu wadannan bayan Allah suka karanci abin da yake ilimi yanzu kamar shi malamin da ya karantar da shi Taqiyuddin Ibn Taymiyyah kaga wannan bayan Allah suka ce ka annal ilma nusba aynai kai ka ce ilimin zube shi akai a gaban shi kawai ya akhuzu minhu ma yasha ya dauki abin da yake dama ya aje abin da yake dama saboda ta kowane bangare bayan Allah ne Allah ba shi kunya ta ilimi Taqiyuddin Ibn Taymiyyah idan yana magana a gaban falsafa sai su ji cewa sun kuma almajirai wanda ba su san komai ba haka idan ya sa malamin hadisi gaba yana musu bayani akan hadisi za su ji cewa ba su san komai ba wanda wata ayatun min ayatillah haka Allah yake wasu daga cikin bayani shi wannan alhafiz ibnu kathir akwai yabo da malamai suka yi akan shi alhafiz az-zahabi wanda yake littafin sirrul alamin nubala a cikin tarjuma da ya kawo ta shi ibnu kathir yake cewa isma'il ibnu umar ibnu kathir yace al-imam al-faqih al-muhaddith yace jagora ne malamin fiqh ne kwararre sannan kuma malamin hadisi ne sai yace al-awhad daya-dayan zamanin shi yani a lokacin da yayi almajirci ya zamanto malami ko kuma yake kokan karatu to a lokacin fa kusan ya kerewa duwan su annabi shi ana kira shi da sunan Ibaduddin al-Basri al-Shafi'i faqihun mutqin malamin fiqhu qararre muhaddisun mutqin sannan mufassirun naqal kaga aka ce malamin fiqhu qararre malamin hadisi qararre sai aka ce mufassir naqal malamin tafsiri ne wanda yake cirato maganganu daga magabata saboda in za ka karanta tafsiri me yake so dole zaman to kana kokowa a malam wani kaza yace sahabi wani kaza yace sahabi wani kaza ya faɗi sannan ya wallafa littafai daban-daban daga cikin su akwai al-bidayatu wan nihaya wanda ya rubuta shi bangaren da ya shafi tarihi daga shi yasa daga farko ma yace maka shi malami ne wanda yake mu'arrikh yani masanin tarihi ne sannan ya rubuta wani littafi ana kira shi da sunan at-takmilu fi jarh wa at-ta'dil bangaren da ya shafi rijalul hadith me rijalul hadith mazajin daga gare su ne ake amso hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga mu yanzu anan duka ana hudda hadathana ne kawai sai a baka anana sai a ce maka an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ambato maka magana amma kahin asalin wannan magana akwai mazaje mutane wanda la'alla za su kai 10 la'alla za su kai 15 16 wanda za a ce hadathana fulan an fulan hadathana fulan hadathana fulan hadathana fulan akhbarani fulan an fulan an fulan an fulan sannan aje zuwa ga sahabi sannan aje zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mazajin da wannan shalkin ta mutanen da suka rawaito hadisin nan duka sai an ambace su sannan akwai ilimi wanda yake mai zaman kanshi wanda shi ake cewa ilmul jarh wa ta'dil ilimin raunanawa sannan da adaltar da mutum a ce wane adali ne ana iya amsan magana shi idan ya faɗi saboda an mu'amalance shi a rayuwa an takude shi an yi abubuwa da dama da shi an same shi dai mutun ne gurgurdan hali yana katawta da kwatam tadidi da haka wannan mutum idan ya hudi magana za a amsa ko labari za a zo a baka yau idan ka ce wane ya hudi kai sai zaka ji ka samu gamsuwa idan kuma aka hudi labari aka ce wa hudi aka ce wane sai ka ji kai sai kana bukatan wani wanda zai karfafi wannan magana wani kuma in aka hudi ma kai sai zaka ce kai ƙarya ne saboda ni saboda ya saba cikin maganganu shi banda ƙarerake ba abin da yake yi to daga al-hafiz ibn kathir ya rubuta littahi at-takmilu fi al-jarh fi al-jarh wa at-ta'dil sannan kuma ya rubuta wallita da kira shi da suna ikhtisaru ulum al-hadith yani takaitaccen bayani kamar resume na ilimin abin da ya shafi hadisi ilimin hadisi da kake gani a ce hadisi kaza ya inganta abu kaza bai inganta ba kar kai tsammahani wani abu ne wanda kawai kallo ne ake a fadi a aiki ne mai zaman kanshi mutum zai dauki shekaru wani lokaci yana dirasa akan hadisi guda daya da sai ba irin wancan lokacin nasu a ce maka wani wannan hadisin daga Musa ya ji shi daga Muhammad shi ko Muhammad yana can misali kasar Misra idan ya je ya samu Muhammad sai ya ce a an yi daga Isma'il da ji Isma'il kuma yana can kasar Sham Suriya ko da makamancin wannan to haka zaka samu mutum yana yawo tsakanin nan da can wajen nemo abin da yake ilimi na hadisi daka idan ka ce hadisi ya inganta to an sha aiki ba na wasa ba ba wani abu ne wanda yake da alaka da abin da ya shafi jahilci ba mutum ya kai tsaye zo ya ce ya ture kamar da zaka samu waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya sai ce kawai hadisin da aka karanta ka ji bai daidai da kwakwalwarka ba kawai bai inganta ba kaga wani jahilci ne ya zo da rashin hankali abin da wanda yake mai sauki babu wani mi'yar ko wani gajiya na ilimi to kai hankalinka a matsayinka nawa kuma hankalin nawa za a aiki da shi hankali kala kala ne mutane guda ga sanar sun hoto daga wuri guda daga tsotso guda daga kaza amma same su da mabambantar ra'ayi barantana kuma suka hoto gida daban-daban barantana kuma suka hoto kaza dole a zo a tsaya akan wani abu da yake ka'ida ce ta ilimi wannan shine abin da zai sa a haɓu to haka shi wannan ya rubuta littahi daban-daban a bangaren da ya shafi ilimi wanda yake na hadisi daga cikin littafin da al-hafiz ibn kathir ya rubuta akwai as-siratul nabawiyya wanda shine littafin da zamu karanta sirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai tafsirul qur'ani al-azim sannan kuma akwai littafin da ya rubuta mai suna shama'ilul wasa'il ar-rusul shama'ilul rusul sannan kuma an-nihayatu fil fitan wal malamih sannan kuma ya rubuta jami'ul masanid wa sunan da sauran littafai makamantan wanda suka wallafa wanda kuma al'ummar duniya musulunci har a yau suna amfana da wannan abubuwan da suka rubuta wanda kuma lokacin su da doka suka amfani da lokacin da Allah ya ba su a rayuwa ba su sanya lokacin su a cikin abin da yake wasa ba mu ne zaka ga lokaci abu wasa ne a wajen mu wani abu ne wanda yake mafi arham abu a wajen mu a yanzu wallahi lokaci shi yazo ne bai kima ayi tarihi nan da shekara ɗaya ba ya ji ya kare kaza yana ga wannan abu ai ba wani abu bane ba wani yana ga lokaci kaza ya mushi yawa taka zai tsiri wani abin da yake shiriri ta ce akai magana ce ai lokaci yake ragewa me yasa saboda bai san kimar lokaci ba shi ko babu wani abu mafi tsada a cikin rayuwar da Allah sama da lokaci saboda rayuwarka gaba ɗaya magana ce ta lokaci da Allah ya kayyade maka sannan kuma duk lokacin da ya wuce a cikin rayuwarka ƙara tahiyya ne kake yi kana ƙara kusantar inda Allah ya rubuta maka tahiyya ba ƙaruwa yake ba duk minti guda idan ya rabu a cikin rayuwarka an zabta a cikin abin da kake da yanzu hallau gaba za a ƙara zabta gaba a ƙara zabta ƙarshe har ka wayi gari a cikin rayuwarka minti ɗaya maka saura idan kuma wannan mintin ɗaya ya ƙare babu gani an ƙare walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha to waɗannan bayan Allah zaka samu sun yi amfani da lokacin da suke da sun yi abin da ya kamata kuma wannan lokaci da albarkar lokaci ko a yau dan adam ya shagaltar da kai shi akan ayyukan alheri wallahi zai ga ribar lokaci kuma sannan zai ga lokacin nan ashe wani abu ne wanda yake albarkar tana nan tare da shi kuma abu ne wanda yake duk da irin gaugawan da yake in zaka amfana da shi cikin abu mai amfani wallahi abu ne wanda zaka samu alheri da yawa cikin shi amma da baka zo ka danna wasu abubuwa kana ta danna salula da sauransu wanda shi ne mafi girman abin da yake jan lokacin da yawa daga cikin mu maimakon mutum yi abin da ya kamata sai ya buge waya kawai ita ce abin da yake dannawa kuma me yake shedanu suna nan su kuma suna yada abubuwan da suke jan hankalin mutum jan hankalinka ya zai ka zamanto ka salwantar da lokacinka ba za su hasa ba masu komedi ba za su hasa ba za su tai yan tiyatar ba za su hasa ba yan wane ne ba za su hasa ba labarin ƙarya ba za a komi ba za a hasa ba ya danganta da kai da irin tsarin da kuma kama kanka kowa ya makan shi da kanshi raskuna in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha
in ka kyautata kanka ka kyautata ma in ka nuna na kuma kanka za ta kare daga mutun ya san abin da ya kawo shi sannan kuma me yake jira shi daga wannan mutane sun zo sun rayu amma ba an bata maka cewa ga irin duke da suke da ba an bata maka cewa matsayin da suke da ba magana ce akan cewa abubuwan suka tsarafa da suka barwa al'umma har yau duniyar musulunci da wannan abubuwan take kafafa Allah taimake mu dai abin da ya kamata wannan ba Allah ya rasu a shekara ta aya watan sha'ban a shekara ta 774 an aje shi 701 ya mutu 774 yayi shekara 73 a cikin rayuwa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da makafta a ƙarshen rayuwar shi ya zama to makafu ne darir kamar ka dauki irin su al-Imam Shafi'i al-Imam Shatibi shi ma ya makafce daga baya ya makafce amma yake zama a haramin a gewayen Ka'aba yake zama mutane suna karanta Qur'ani da hadisi yana gyara musu daga hardashi da littahin ka a gaban ka kana karantawa shi a kullu shi na gyara maka ko makaho saboda an amfana da idon da aka samu a baya sannan kuma Allah jarrabe su da rishin gani kuma wannan a karan kai shi wata daraja ce ta musamman wanda Allah yake arzuta wasu daga cikin bayin shi da su idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa shi da alheri me yusibu minhu haka mazalla yace idan Allah ya so ka da alheri yusibu minka sai Allah ya jarrabe ka da wani abu zaka hakuri kuma zaka hakuri ba zaka jure kuma zaka jure ba idan Allah ya taimake ka da jurewa da kama tafarkin Allah ka tsira nurun ni ala nur haske ne akan haske saboda ita rayuwar da kake gani tana wani abu ne wanda yake takaitacce yana da iyaka daga ya kare kuma shikenan amma wannan abin da aka jarrabe ka da shi idan ka jure to shi kuma alheri ne zai bude maka wanda baya da ƙarshe da haka wannan ba Allah Allah ya jarrabe shi da makafta a ƙarshen rayuwar shi haka an ka dauki Abdullah ibn Baz shi haka Allah ya jarrabe shi da makafta a ƙarshen rayuwar shi ana samun daidaiku daga cikin bayan Allah wanda Allah subhanahu wataala yake jarraba su da abin da ya shahi makafta wannan shine takaitaccen tarjuma na Al-Hafiz Ibn Kathir Allah ya rahama a gare shi kenan mawallafin littafin na asali yanzu mu kuma abin da zamu karanta sahihu siratin nabawiyya shi kuma albani sai yazo da ya dauki littafin sai ya bi waɗannan maganganun da Ibn Kathir ya kawo a ina ne isnadin maganar yazo ingantacce sai ya biyo su ɗaya bayan ɗaya wanda bai samu isnadin shi ba sai mai lashi saboda babu kat akan ingancin shi kenan shi yanzu abin da zamu karanta wani abu ne wanda yake da sanadi ingantacce cewa tabbas abin haka yake an same shi ingantacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarjuma ta itacciya ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda iya ɗaya daga cikin manyan maliman da wannan karnin ya gani Allah subhanahu wa ta'ala ya jiɓe shi da rahama ya rasu a shekara ta 1900 na ga da 1900 ne bai zuwa da rasuwa الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ابن الحاج نور الألباني أن أهيش شكرة دريقك أدو دير دريقك ورتلاتن دريقك هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كبغى شيء أتكين لساهم دي شاهي ميلادية زي زمان تو شكرة دو دايا دري تارا دبو مشابه كنا واجه جنك أرشان يأكل دنيا النبي أتاريه الدنيا fi madinati a wani gari a kasar Albaniya sannan kuma ya huto al usratin faqiratin mutadayyina ya huto daga fami talaka yani ba talakawa ne ba kowa bane ba amma a yau a duk inda aka ce duniya ta ilimi aka ce Muhammad Nasiruddin al Albani wani mutum ne wanda yake horon mutane shakallu kowa ya san shi a dalilin ilimi al ilmu yarfa'u baitan la ibada lahu والجهل يهدم بيت العز والكرم ilimi sheke daga gidan da ana gaba gidan kowa bane ba ba gidan su kowa bane ba a dalilin ilimi sai wannan gidan ya dahu sannan shi kuma jahilci din yanda kuka sanu in ya zama to wata generation ta bayan ku an rika kankashe la jahilai to wannan sanuwan da abin da ya shahi izzar da gidan yake da sai ku ya mutu kamar ba wancan gidan bane da yake dauke da abu ta ilimi shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya huto daga usra faqira kenan mutane da suke ba wani abu gare su ba wannan kuma yake maka nuni akan cewa harakan da ya shahi karatu lalle akwai abin da ya shahi dukiya a ciki amma himma da kokari shine mafi girman abin da yake taimakawa bawa da izinin Allah ya samu karatu saboda lafiya ba an ka dauki misali bangaren da shahi ilimi wanda yake na addini abubuwa da yawa zaka dauka biduni muqabil zaka same su a kyauta inda za ku yi mata ba biya zaka yi ba daga ya hutu a wannan gida sannan amma gida ne wanda akwai talauci amma mu ta dangina gida ne wanda akwai addini a cikin shi baban shi malami ne wanda kusan duk abin da ya rikice a yankin su shi ake zawa zuwa gare shi kenan baban shi ma malami ne yake cewa Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi hijira tare da mahaifin shi ya koma kasar daga Albania wanda tana cikin yankin Turai sai suka koma yankin Dimashq da Sham yankin Suriya sannan wa atamma dirasatahu al-ibtida'iyya fi madrasati al-is'afi al-khayriyya fi Dimashq bi tafawwudin yayi gaba karatu shi na mataki na farko premier a wata makaranta da ke da suna madrasatul al-is'af al-khayr a garin Dimashq ya kare karatu amma iya daga cikin dalibai masu hazaka a lokacin da ya kammala ba sannan bayan shi kuma mahaifin shi da yake tsarin karatun da yake so ya dora shi ba irin tsarin karatu ne da yake nizami sai ya zaunar da shi ya rakkaza mishi akan karanta alqur'ani mai girma da tajwidin alqur'ani mai girma da ilimin nahwu da ilimin asr sannan kuma da fiqhu na abin da ya shafi mazhaba ta hanafiya ya zama to ya rakkaza mishi akan wannan bangare ya sarrace qur'ani ya san shi ya san ilimin tajwidi ya san ilimin nahwu ya san ilimin sarf sannan kuma ya kware a bangaren da ya shafi fiqhu na mazhaba ta hanafiya sannan wa akhadha mihnata islahi sa'ati sai kuma ya koyi aikin da mahaifin shi yake baban shi mutum ne wanda yake gyaran mantir yake shi ma albani sai ya koma yake irin wannan aikin da mahaifin shi kenan can yana karatu sannan kuma nan yana koyan aiki wanda yake na hannu fa ajadaha ya kware a wannan bangaren hatta bari'a har sai da ya zama to ga hutaccen mutum a wannan yankin gaba ɗaya sananne duk abin da ya gagara a gyaran wannan abu shi yake zuwa gare shi sannan wa aqbal ala ilmi alhadith bayan ya kammala wannan ya huskanto abin da yake da alaka da ilimi na hadisi wa ta'allamahu ya koyi ilimi na hadisi kusan sai da ya kai shekara wajen 20 na rayuwar shi yana ta kokarin ilimin abin da ya shafi yake da alaka da ilimi na hadisi shi a lokacin da yake kawai karanta yake duk abin da yake da alaka da hadisi kawai karanta yake bai damu ba da wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba kamar da zamu zo mu ji karashin bayanin da abin da ya sa shi ya dukufa akan abin da ya shafi ilimi na ilimin hadisi da haka za ka ga ya iya littafai wagaga bangaren da ya shafi hadisi ko da sai a ce maka hadisi wannan rawahu wali sai a ce maka wa hasanahu al-albani ko a ce wa sahahu al-albani to aiki ne ya sha ba na wasa ba iya da nishadi na da'awa yani yana aikata ayyuka irin na da'awa kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala yana da darasi guda biyu da yake a sati durusuhu al-ilmiya allati ya'qiluha marratayn kull usbu'in haythu yahduruha talabata al-ilm wa asatidatu al-jami'at yana karantar da mutane daliban ilimi suna zarwa sannan maliman da suke karantarwa a jami'o'i na addinin musulunci ma suna zarwa amma da dai lokacin da bangaren da ya shafi wancan karatu primary kawai kadi primar ce kadi amma kuma kasantuwar ya rakkaza wa kanshi karatu ta bangare daban-daban ko wannan kuma wani abu ne da yake sananne ko a garin akwai ka je ka gaba jami'a ka zo kai makaranta eh kwarai da gaske saboda shi shahada daban kuma karatu daban sai mu tsaye dauki shahada katuwa amma kuma in bai ankara ba sai zaman to tsarabar ba ta wuce abin da ake bukata kuma la sai ma da yake wani bangare wani dan rubutu ne zaka yi wani bangare shi ma wani dan kusurwa kadan zaka dan yi wannan sai a ce to wannan an ba kaza to sai ga ana cewa kaza ba an ba karance kai da yawa sai zaman to akwai matsala to sai ka samu malaman da suke karantarwa har a jami'o'i suna sauraron shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani me yake karantarwa na farko daga cikin darussan da yake yana karantar da Fathul Majid na Al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan Al-Sheikh littafin Kitabut Tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab shi kuma Al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan Al-Sheikh shi kuma sai sharhin wannan Kitabut Tauhid ya suna Fathul Majid wannan shine darasi na farko da shi Malam Albani yake karantarwa ta bangaren da ya shafi ne aqida wanda zaka samu duk malami wanda yake zaka same shi na kulawa ta bangaren da ya shafi aqida saboda mutane su san aqida shine abu na farko da yake wazi in baka da aqida to musuluncin ka warwararre ne saboda duk wani abu zai iya zawa kai tsaye ya wargaza maka addinin ka gaba ki daya ka shiga wani abu da ba shi ba to yana karantar da Kitabut Tauhid Fathul Majid yani shugo fatul majid wani littafi ne wanda in aka dauko shi ana karantawa ko a yanzu sai ka ji littafin nan kamar yanzu aka rubuta shi kamar yanzu aka rubuta shi saboda abubuwan da yake tattaunawa akai abubuwa ne waɗanda suke da su ake rayuwa kuma sun gwamayi cikin mutane kuma wani yana gama kamar addini ne alhali ba addini bane ba bangaren da ya shafi aqida kenan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ɗaya daga cikin almajirai shi yake bada labarin shi malami ne wanda ta bangaren aqida bai kamu ba ba bangaren hadisi kadai ba ta bangaren aqida bai kamu ba wani lokaci yana tahiya a cikin motar shi sai yayi hatsari da ya hatsari motar sai ta juya shi saboda suna bada labarin cewa mutum ne magushi akwai gudu ko da to yana tahiya Allah ya kadarta mishi hatsari motar ta juya shi sai wasu da zamu wani ya sattar shi a cikin mota fa shi kuma yace la ta kul ya sattar kul ya sittir
na'am
gyara yake mishi na aqida saboda sattar ba sunan Allah bane ba sittir shine sunan Allah shi kuma yana cikin mota ana fama yanzu a jayo shi ana cewa ya sattar yana cewa la ta kul ya sattar kul ya sittir saboda shine inganta to wannan fa Allah ya karantar da littafin Fathul Majid sannan ya karantar da littafin Ar-Rawdatun Nadhiyya sharhina Ad-Durarul Al-Fahiyya na Imam Shawkani sannan ya karantar da littafi na Usulul Fiqh na Abdul Wahhab Khallaf da sauran irin abubuwa da malam ya karantar a ɓangarori daban-daban Muhammad Nasiruddin Al-Albani mutum ne wanda yake bayan wannan littafin da ya karantar da littafin Minhajul Islam na wani mutum ana kira shi da suna Muhammad Asad sannan ya karantar da littafin Fiqhus Sunnah li Sayyid Sabiq Fiqhus Sunnah na Sayyid Sabiq ai shine zaka samu har ma aiki yama littafin Tamamul Minna ya ware kamar ne ma wannan siratul nabawiyya ne inganta ya ware ita ma Fiqhus Sunnah ya mata irin wannan aikin kuma ya karantar da ita a tsakanin al'umma malamai sun yi yabo daban-daban akan abin da ya shafi shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani la sai malaman da ya zamani da su in ka dauki irin su Abdullahi ibn Baz yake cewa ma ra'aytu tahta adimas sama'i aliman bil hadithi fi al-asr al-hadith yace mithlu Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wallahi ni dai ban gani ba tahta adimis sama a karkashin rihin sama kenan a saman doron kasa yace bai ga ba aliman wani mutum da yake masani fil hadisi game da ilimin hadisi yace fil asr al-hadith a wannan lokacin da muke ciki yace kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani sannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani malami ne wanda Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma yayi yabo akan shi yace fallazi araftuhu an ash-shaykh min khilal ijtima'i bihi wa huwa qalil yace annahu harisun jiddan 'ala al-'amal bis-sunnati wa muharabati al-bid'ah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake cewa yace abinda na sani akan malam Al-Albani duk da cewa haduwa na da shi kadan ne yace amma abinda na kiyaye a cikin dan haduwar da muke da shi annahu harisun jiddan yana da kiyayewa kwarai ala al-amal bis sunnah akan cewa ai aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa muharabata al-bid'ah da yaqan bid'ah wanda duk mutum wanda ya karanta addini lahiyi addini dole ya yi bid'ah saboda wani abu ne wanda yake yin kutsi a cikin addini da sunnar addini Allah alhali ba addinin Allah bane ba sannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin rayuwar shi bayan abubuwan da ya wallafa na silsilar ahadith as-sahiha da silsilar ahadith ad-da'ifa da mujalladat ne masu yawa sannan kuma ga irin su ahkamul janaiz ga irin su sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da sauran tawhidi lokacin da kamar yadda ya bada bayani a cikin littafin shi na ahkamul janaiz lokacin da ya zo magana akan wasiya da ya kamata mutum ya kafin ya bar duniya to shi ba malam an nakalto irin wasiyar da yayi a ƙarshen rayuwar shi suka ce akhir wasiyati lil allamati al muhaddith suka ce awsa yace yake ya rubuta shi a karan kanshi yace usi zawjati wa auladi yace ina wasiya ga matata da iyana wa asdiqai da kuma abakaina wa kullu muhibbin li da dukkan wani wanda yake so na idza balaghahu wafati idan labarin mutuwa na ya riske ka an yad'u li bil maghfirati war rahma furuqa mun Allah subhanahu wa ta'ala akan ya gafarta mun ku Allah ya mana rahma wannan shi ne abin da ya rubuta kaga ba su yi koke ba ba aika za ba a roka mushi Allah ya gafarta mushi Allah ya mushi rahma sannan wa alla yabkuna alayya niyahatan aw bi sautin murtafi'in sannan kar su mun kuka irin kuka na kyara wayyo Allah mun mutum lalace yace usi zaujati wa auladi ina muku wasici akan cewa kar ku haka kuma duk mutumin da ya san a gidansu za a yi mishi irin wannan to wajibi ne wasiya saboda hadisin da yazo cewa ana azabtar da mutum gurbadan da aka mishi irin wannan koke koke to amma wani yar alaka da ni saboda a lokacin jahiliya su wani abun alfahari kai ko a yanzu ma sai ai ta kwala ihu a cikin anguwa saboda a san wani mutum babba ya mutu to wannan shi da abun da addini ba ya so in ka san ana haka a gidanku to wajibi ne ka rubuta wasiyaci kamar kowa wasiya cewa kar wanda yi to shi ma abin da yake nan ni alayya ni ya hada aw sautu murtafi ko kuma irin kwala ihu na kuka sannan kuma wa ayyu ajibu bi dafni a gaggauta binne lokacin da a cikin ahkamul janaza da ya karanto hadisin asli'u bil janaza anan da yake bayanin cewa hatta da labarin mutuwar shi in banda wanda suke kusa ba wani abu da zai sai an faɗi mawani an faɗi wani har a ce sai wani ya yi jirgi ya zo gawa tana can ana ajiyar ita ana jiran wani sai zo abu ne yace kawai in labari ya iske ka kawai rubabul gafara wa ta'ala subhanahu wa ta'ala kuma wannan shine abin da yake da muhimmanci to kuma yanzu da an mai da abubuwa kamar wani da sanan dai kawai malam biki ai wani ma yazo ai wani ma yazo ai wacce ma ta zo ai wani daga wuri kaza ma yazo duka wannan ba shi bane ku roƙa mishi gafara wajen Allah sanan yake cewa akhtaru dafn ina mai zaben ku binne ni fi aqrabi makanin ku binne ni a makwantan da yake kusa da ni kada kar a dauke da ai ta yawo me yasa yace likai la yuqarru aw likai la yattaru man yahmilu janazati ila wad'iha fi sayyar saboda kar a ce sai an zabi makwantai kaza a ce a to ai babu damar da dole sai a dauko mota an sa ne yace a ku koke ni a hannunku yanda ake dokan makara ta da wannan kusan sune bayanan da ne a ƙarshen rayuwar shi sannan wannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rasu a shekara ta 22 a wata na Jumada al-Akhira a shekara ta 1420 wanda ya dace wa shekara alif 1999 wannan shine takaitaccen bayani akan shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani sannan sai bayani na gaba bayan tarjuma kenan waɗannan mutanen guda biyu da mawallafin littafi na asali wanda shine Ibn Kathir sannan kuma da wanda yayi aiki akan littafin wanda shine mu ko za mu karanta Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai kuma bayani akan abin da ya shahi ta asiratul nabawiyya karantar tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin fa'idodin da yake da yana da fa'idodi daban-daban daga cikin fawaidin da yake da akwai al-iqtida'u wat-ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya karanta tarihin manzon to zai koyi da shi zaka samu damar koyon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan zama to duk abin da manzon Allah yake kana bibiya saboda an ce maka an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma gashi ingantacce kaga kenan aiki ne kawai zai wannan shine abu na farko daga cikin fa'idodin da karantar tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da abu na biyu dukkan mutumin da ya zamanto Allah ya kai shi irin wannan matsayi to wajibi ne ga a gare ka karanta tarihi saboda wannan zai sa wannan abin da Allah ya dora wa nasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatu a aikace saboda in zan karanta tarihi shi to tabbas sai ka so shi duk waɗanda suke marubuta hatta marubuta kafurai sun tabbatar sun rubuta sun ce babu wata shakhsiya a duniya kaf a tarihi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da cewa su musulmi bane ba wal haqqu ma shahidat bihi al a'da suka ce abinda ake cewa gaskiya abinda makiyin ka ma ya yarda cewa abinda haka nan ne a ce wani eh abu kaza iya ne sai dai kaza da wani kuma wani magana ce da ba wal haqqu ma shahidat bihi al a'da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka karanta tarihin shi wannan zai sa ka samu cikakken soyayya ka kai yayin rayuwar tare da sahabban shi kuma sannan wannan zai baka madubi akan cewa yaya kamata kai ka rayu idan ka karanta yanda ya rayu tabbas rayuwarka za ta yi albarka saboda zaka kwaikwayi yanda ya rayu shi kuma a cikin kwaikwayi yanda ya rayu wannan ko bautan Allah subhanahu wataala ne kai kuma Allah ya dora ka a duniya ya ajje ka dan bauta mishi taka in kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta tarihin shi wannan zai bayo akan cewa kai ne zaman to kana koyi da shi a cikin duk abin da ya aikata abu na uku karanta tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai taimaka maka akan fahimu kitabillahi ta'ala fahimtar littafin Allah hadisi saboda ana karanto aya sai a ce ai wannan dalilin sabkan wannan aya kaza idan ka dauki ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah akwai sababin nuzul wa sababin sabkanta wata wani ayarin tawaga na kasuwanci ne na sayar da abinci shigo garin Madina Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba masallaci mutane wasu da kaso daga cike suka watsi saboda ban san ba a haka shine Allah ya ja hankalinsu akan cewa ga ka'idodi da sharuɗa na abin da ya shafi Juma'a sai a karanto da waɗannan ayoyi sannan kuma akwai ayoyi da yawa da suka sabka a dalilin mi wanda za su taimaka maka fahimtar littafin Allah wanda in ka karanta tarihi wannan in zai taimaka maka ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن الخمر والميسر يستفتونك قل الله يفتيكم ده سورة أبو مكة من تونا كذا ديك وانا لا كسام قارش بيانه أتكن تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده كذا تي مكابك أكم فهمت لتاه الله مجرما كذا كيف هرقصة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاه وهو العليم الحكيم سيتي واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا انا daga samu wannan bayani a cikin tarihin shi sabon nuzul zaka je ka karanta wanda yake ingantacce meye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta zuwa ga matan shi zuwa ga Aisha ita kuma ta kai magana zuwa ga Hafsa sannan kuma magana ta dan huto da irin abubuwan suka faru kaga wanda yake da alaka da ni da tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka karantar tarihin yana taimakawa mutum akan fahimtar littafin Allah mai girma sannan abu na hudu fahimul ahadith an-nabawiyya fahimtar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a lokacin da aka tambaye shi anil bahr qala huwa tahur al-hul ma yatahhar wasu daga cikin sahabbai da suka tahi wata saraya wani yaki ko wani bulaguro da suka rasa ruwan da za su yi amfani da shi lokacin da suka suke yawan zalla labari sai zalla yake cewa ai abin da ke cikin tekun ai wannan ruwan nashi tsaftatacce ne ana iya aikin ibada da shi sannan doriya ma akan abin da muka tambaya ba al-hul maitatuhu duk ma abin da kuka samu in dai rayuwar shi a cikin ruwa yake ko kun same shi a matsayin ya mutu to halal ne mushe shi halal ne to kaga wadannan duka zaka fahimce su ta bangaren hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarihi zai nuna maka cewa ai sababin hadisi kaza abu kaza ne kawo zalla sallallahu alaihi wasallam yace kaza sababul wurud yanda ake samu sababul nuzul aya qur'ani haka wasu hadisai suke da sababul wurud sababin da yasa manzo Allah ya magana kaza sannan abu na biyar daga cikin abin da zamu samu na fa'ida cikin karantar tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahsilu durusi wal ibad za mu samu darussa masu yawa sannan kuma da izina za mu koka daga cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki misali tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalin shi da yanda awwa suke kaiwa su kawo da irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da juriya sannan kuma yake bayyana halin iyalin su da mu ai halin su dabi'an su kaza ne kaga wannan mizan zaka dauki ad-durusi wal ibad ashe su sallallahu alaihi wasallam ma ana musu to ina gani ko kai ya ga aula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci a cikin gidan shi wani abuwar su suka faru manzon Allah ya ce to na kaurace muku ba wata da kawai kuma musallaci sai kwana 29 dai kwana 29 da yazo kai ga muke ayi ni ayi lali ayi maraba ayi kaza suka ce kai annabin Allah kace kwana wata guda za ta kuma kwai kwana 29 ka zo ai ya kamata ka koma ka cika kwana gudan nan sai manzon Allah yake ce musu a ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza yace kun ga wata yace ai kwana haka ne 10 5 4 wannan shine wata musulunci to in kana karanta wannan abubuwan me zaka samu darasi zaka samu izina sannan kuma ka gane cewa lalle kenan abubuwa kaza gani suke kuma abu babban abin da zai kara bude maka kwakwalwarka ta bangare daban-daban yanzu ko fitina misali irin na Boko Haram da sauransu kace so kake sai an yi kaza sai ka duba tarihin musulunci da ya fara kuma kai a yau a wani yanayi kake ciki annabi wanda Allah ya turo wanda a cikin manzannin ma karshe ne katab yayin kowa sannan sahabban shi kuma sun kowa a cikin sahabban wannan annabi amma sai ga su a matsayin musulmai suna rayuwa a cikin garin Makka kuma dakin Allah wanda shine awwalu baitin wudi'a lin-nasi ladzi bi bakkata amma gashi a cike da gunki shi ko babu abinda Allah baya so kamar shirka kuma ga gunki nan haddari uku da wani sattan a cikin Ka'aba ga su hubal salata su'uz da su manata a kewayen Ka'aba ana ta zagaye ana ta roƙon su ana shafa aziki kuma annabin da Allah ya aiko yana ji yana gani jarumin jarumai sallallahu alaihi wasallam haba ce a bara'i qurdumbala a lokacin su Umar duk sun musulunta me yasa musu qurdumbala ko dare ne su bi su ce a bara'i kalkade dakin Allah daga wannan kazantar musiba kahi su sanin addini a kahi tsoron Allah a kahi sanin abin da ya kamata a lokacin abin ne bai yi ba lokacin da kuma yayin kuma an yi to kai ma haka duk abin da ka gani a cikin rayuwa lokaci ne kun bai banka ce zaka jawo shi wahala kawai zaka malaman usul suna da kaya da suke cewa manista'ajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk mutumin da ya gaggauci wani abu kahin abin ya halattu a gare shi to ana iya yi mishi uquba a addinance ta hanyar a haramta mishi abin ma gaba daya al-ibaru wa durus abu na shidda iya daga cikin abin da zamu kalata daga cikin wannan tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'rifatu mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallama zamu ga mu'jiza kala kala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jiza kuma ta bangare daban-daban abu kaza da abu ya faru abu kaza da ya faru abu kaza da ya faru wanda wannan zai ƙara huddo maka matsayin da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da irin yanda ya rayu tare da al'ummar da ya rayu a cikin su kaga dukkan da irin darajar da Allah ya mushi da kiwar da Allah ya mushi da mutuntawa da Allah ya mushi amma sai mutum ya shigo masallaci ya rika tambaya ina Muhammad a cikin sallallahu alaihi wasallam ina yake kaga wannan abin dokar izina ne cewa in ka siffanta da shi kana kwaikwayon abin da yake yi ashe kai ma a tsakanin al'ummar ka bai kamata ka zama wani abu na daban ba in dai har za a zo a rika tambaya ina manzon Allah yake ina Muhammad yake a cikin ku a kasa gane shi balle tabbas dukkan mutumin da zai bibiye shi ma kamata ya sha maka shirwa dajin kai da nuna cewa ni ne wani ba naka bane to da ka iya daga cikin abin da zamu karanto wannan abuwa zaka ga mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da yake ambata cewa lokacin da wani daga cikin wacce sahabiyat mata take cewa tana da yaro wanda yake aikin kafinta ya rasulullahi abani izini in yi wani abu a matsayin munbari wanda za a rika hawa ana tsayuwa da a sama kututturen da biyu yake tsaye kututturen da biyu sallallahu alaihi wasallam amma sai kun yi isa ko bai isa yana isa yana ta ƙara wa farada wannan kuma zai nuna maka min al-ibratu laysat bil makan al-ibratu bi madha aikin da za a yi da jajircewar da za a yi da ikhlasin aikin da za a yi da zaman to an yi shi don Allah shi ne abin da ke da muhimmanci a wannan lokacin sai aka maida wannan kututturen gehe sai aka kawo wannan munbarin sabo aka dora sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da wannan kututturen na dabirin nan manzon Allah yake cewa wannan kututturen kuka yake yana kuka saboda an hana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sama lokacin da manzon Allah ya kai ziyara wata garka da wani raƙumi ya zo yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan raƙumi ya zo ya biyar suna yake wani boda manzon Allah yake cewa ina ma abuci wannan raƙumin yake wani mutum wani balarabe kawai ya zaburo yace ni ne ya baki Allah manzon Allah ya ce raƙuminka ya ka kukanka ka ya maka hidima shekara kaza kana ta kuhaltar da shi yanzu kuma ƙarshe kace ai yanka shi zaka yi ba gabaki daya ya zamanto abin da zaka sakanta mishi da shi yace eh ya maki Allah an yi wannan sai manzon Allah yake ce mishi to kar kai kaga wannan raƙumi ne yayi magana da shi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ce to akwai waɗannan mu'jizan suna nan burjik zamu ji su kuma kala daban-daban
wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su a hannun annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wata rana ya hutu da dare yana jin yunwa, Abubakar ya hutu, Umar ya hutu, dama su Abu Huraira su ɗan hanya ne, dama bida ba ahlus suffa ne su kullum a cikin bukata yake, mutum da har yake faɗuwa wani lokaci saboda yunwa. Suka tafi gidan wanda daga cikin sahabbai cewa in akwai wani abu ya hudu ya ba su, sai ce babu wani abu sai madara a cikin wani kofi da Allah ya kawo. Aka kawo madara da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya tofa a ciki ya ba su duka, kowa sai da ya sha ya koshi. Abu Huraira shine yake cewa ya Rasulullahi yazo da almadara, sai ce sha kai ne, ya sha ya tabbatar da Manzon Allah ce mushi kara, ya kara mai ruwa, ya mazala ce mushi kara, ya kara sai da tabbatar da ya koshi. Kuma sha mai madara aka maida mushi madarar shi kamar da aka mushi ta sallallahu alaihi wasallam. Amma lokacin da suka juyo me yake ce musu, yake cewa karshen su ta kaso, yace ku sani summa la tusaluna yawma idin ala wannan ni'imar da Allah ya baku ta wannan madarar da kuka sha, ku sani cewa Allah sai ya tabbe ku akan ta. An ji yunwa, an samu abinci an ci, to wannan gangan jikinka da ya samu abincin nan miye da shi, wani aiki kai gabanka wani irin aiki suka yi, ka duba. Yace sai an tambaye ku akan wannan ni'imar, yau so nawa ka sha madara, so nawa ka ci abinci, kai na irin abin da kake so, to ka sani summa la tusaluna yawma idin, Allah sai ya tambaye ka akai duk abin da Allah maka ni ni'ima, to Allah sai ya tambaye ka wannan ni'imar ina aka sata, an yi abin da ya kamata ko kuma a kawai abinci ka rika ci saboda ka zama kato, saboda ko ka rika altar, ko kuma ka zama to kuna ɗan kokowa har turka ake ko wannan duk abubuwan da suke ni'imar da Allah ya gare ka, wallahi Allah sai ya tambaye ka akai duk abin da Allah ya maka ni ni'ima. Abin hawa ne Allah ya baka, sai Allah ya tambaye ka, in mi Allah ya baka sai ya tambaye ka. Yanzu ka duba mutanen da za su ji yunwa daga cikin gidajensu, barci ya gagare su, su hito a ba su madara su sha, madara fa suka sha madara, lalle kai ka baka madara ma ka ce to ina abun hadinta, ba wani abun hadi, kawai madara kaɗai suka sha. An wanzu Allah ya ce summa la tusaluna yawma idin anil na'im, Allah taimake mu. Da haka waɗannan a cikin ibar kenan, akwai abun lura, sannan kuma akwai mu'jiza kala-kala da za mu shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a karkashin karatun wannan littafi. Kai tsaye sai abin da ya shafi muqaddima, kenan kahin mu kai zuwa ga abin da ya shafi littafin, kuma littafin ma da izinin Allah yana hanya, wasu daga cikin uwa sun ba da za a bugo shi daga Kano a kawo shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri. Malik ya ce muqaddimatun nashir, kuma da kimura ya bari inda su sai mu fara daga muqaddima insha Allah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.